sunana alhamdulillah Jibril maganan nan rabawa masarauta na Zamfara motocin hawa ban ga wani matsala tattare da shi ba sai dai bangaren da ake bukata kaman IDPs din mutane da suke wurin an gama kula da su kuma why is it now da ake raba musu motoci
sunana kubar daudo babban gobe dan gogor baya a wani mahanga baraka ga laifin sayan motocin ba ba dama cewa akwai bukatar haka saboda irin hatsari da kuma hayaniyar da su kansu barazanar da sarakunan suke fuskanta domin mayukan su da kuma irin rashin tsaro da su kansu ba su da shi idan ba ku manta ba kwanaki a tsakanin Kaduna Abuja akwai sarkin Zamfara guda ɗaya da aka sace amma dai duk da haka ya kamata a kullum da al'umma ba
wasu ƴan Najeriya kenan suna tofa albarkacin bakin su a game da batun raba motocin tun bayan da labarin raba motoci kirar Cadillac wanda aka kera a shekarar 2019 sama da 200 ga sarakunan gargajiya a jihar Zamfara ya karaɗa kafafen sada zumunta ne ƴan Najeriya daga shiyoyin kasar daban-daban ciki har da kudanci suke ta tofa albarkacin bakin su a game da lamarin wasu ƴan kasar da sun yi ta bada misali ga labarin raba ƙarin motoci 100 ga cibiyar tsaro ta yammacin Najeriya wanda aka fi sani da suna Amotekun da gwamnati Shehin Makinde na jihar Oyo yayi a cikin watan Afrilu inda ake cewa yaya za a yi jihar da ke fama da tarin matsalolin tsaro za ta raba motoci masu tsada ga sarakuna ko menene gaskiya a game da batun raba motoci sama da 200 ga gwamnati Bello Matawalle da bayani
su manyan sarakuna su 17 muka san musu wannan Cadillac din guda 17 wanda naga ana ta kare ana cewa guda 200 to duka motocin na wayan ga manyan sarakuna su 17 kuma sai da mun ka tabbatar da mun tace mun tabbatar da duk wani sarki wanda za a ba motar ne sarki ne wanda mun tabbatar da amincin shi mun tabbatar da yana da lahiya kuma ya rantsuwa da alqur'ani bai tare da yan ta'adda bai hulɗa da su bai jin dadi abinda suke yi da za a ce yau sarki mai daraja ta daya ko shugaban sarakunan jihar Zamfara a ce bai da motar shiga ta yaya kake son yayi aiki sannan kuma sarakunan nan ko mun so ko mun ki duk yadda za mu yi harkar tsaro sai mu yi unwani da su domin kawo ƙarshen wannan matsala na sha faɗa mu duniya cewa wannan dalilin yin wannan saboda mun san da akwai waɗanda suna cikin wannan hidima amma mu mun ce to shikenan kowa ya irin rantsuwar da ni kuma na sha faɗa nace duk wanda ya san da bai cikin wannan hidima ya rantsuwa irin wanda ni na bai jin dadin abin da ke faruwa a Zamfara bai da hannu da abin da ke faruwa a Zamfara bai san ma su yin wannan aiki ba a Zamfara sannan kuma bai hada kai da su ana cutar da al'umma kaga rantsuwa guda hudu ta ni gaban bayin al'umma kuma nace kowa ya yi ta wanda shi a ainihin harkon wadana da tsohon mataimakina tun sanda ni yi ta nace yayyaki mahaihin shi yaki an ka hana duk wani wanda ke da hannu da shi yaki
a game da tambayoyi da ƴan Najeriya musamman a kafafen sada zumunta suka yi tayi na cewa shin gwamnati Matawalle ya taba taimakon jami'an tsaro a jihar sa da kayan aiki kwamishinan ƴan dan jihar Zamfara CP Ayuba Elkana ya bayyana cewa
shin gaskiya gwamnatin Dr. Mamadu Bello Matawalle jami'an tsaro ba ya saba ba kawai mun haɗa kuwa aiki kure da gaske don haka mun samu cin gaba da yawa da mai da fight against this banditry a Zamfara state command na ɗaya shi domin Bello Matawalle ya tallafa mana da motoci na Pilox Pilox da gwamnatin sanjiya ka kawo the police, civil defense, soldiers, the immigration customs. When the haka, motocin da ya bamu, da bamu haka, tun da san cewa dole a samu, dole a samu solution. To motocin nan mun ka samu tallafi a ƙarshen wata, mun gwamnati wanda muke samu mai muna service din su. When the haka, muna da yaran mu da muke kira operation Fourth Order 1 and Fourth Order 2. Wannan duk suna cikin locations ne a Yola, suna bada security. To wayannan yaran kowanne wata insha Allah ana
Halima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja Najeriya.